Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 10 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
A hukumance an ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa da karuwar Rasha, yayin da aka tuma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv shi ma ya tabbatar da cewa Kiev ta sami nasara. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya da zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu ne za a ji cewa al'ummar jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sun yaba da yadda sojojin kasar suka kufuto da wasu mutane da Boko Haram ta yi garkuwa da su.
Kaga a yanzu sun nuna mana tabbacin suna kishin jihar mu, tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'umman mu. Kaga wanda ya je kwato mana ka ai shi ne zaka jinjina mai. To, mu yanzu abin da muke tsoro ga sai mana mu ya ƙara daukar matasa namu na jihar mu, mu a ƙara zuba su da tsaro ya inganta, muna jinjina musu.
Idan mun leƙa Najeriya kuma za a ji cewa rundunar sojojin kasar ta yi nasarar kubuto da wasu ƙarin 'yan matan Chibok a jihar Borno.
Kwallon mata Lawal da ɗanta ɗaya daga Bama daga tana cikin ɗaya daga cikin 'yan Chibok girls da aka ɗauke su lokacin. Ran ɗaya ga a Satumba kuma aka samu wata Asabe Ali, ita ma tana da yaro ɗaya.
Sannan za a ji cewa a karon farko a tsahon shekaru akalla biyar, 'yan hamayya a jamhuriyar Nijar sun halarci taron majalisar CNDP mai alhakin tattauna rigingimin siyasar kasar. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Yarimar Charles ya kasance sabon sarki biyo bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kira shi da Sarki Charles na uku. Taron na majalisar naɗa sarki na yau Asabar ya kumshi tabbatar da cikakken ikon sarkin a hukumance, kuma shi ne na farko da aka nuna a gidan talabijin. A jiya Juma'a, Charles ya girmama marigayiya mahaifiyarsa, inda ya kira ta da mahaifiya abin ƙauna a jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Charles, wanda yake da shekaru 73 a duniya kuma mafi yawan shekaru da ya hau karagar mulkin, ya ce zai yi aiki tare da biyayya da girmamawa da kuma ƙauna, kamar yadda mahaifiyarsa ta yi na tsawon fiye da shekaru 70. Kafin rasuwarta ranar Alhamis tana da shekaru 96. A yau ina sabunta muku alƙawarin yin aiki tsawon rayuwata, in ji Charles a jiya Juma'a a wani jawabin zaman makoki da ya yi ta gidan talabijin daga fadar Buckingham. Ya ce mutuwar Saroniya Elizabeth ta haifar da wani babban rashi maras misaltuwa, kana kuma ya girmamawa ga mahaifiyar tashi. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a, a yayin da aka tuma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kiev ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karɓe iko a matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv. Zelensky ya ce, sannu a hankali, muna karɓe iko wurare matsugunan jama'a, muna mayar da tutocin Ukraine, muna kuma kare jama'ar mu. Tunda sanyin safiyar ne gidan talabijin na Rasha ya yada wata hira da kantoman Rasha a Kharkiv Vitali Hanchev, wanda ya ce lamarin ya yi kamari a halin yanzu. Tabbacin cewa akwai matsala a tsaron mu yana zama wata nasara ga sojojin Ukraine. Nasarar da Ukraine ta samu a kusa da Kharkiv ita ce mafi sauri da ɓangarorin biyu suka bayyana tsawon watanni, kuma shi ne sauyi mafi girma da aka samu a yakin tun sa'ad da dakarun Rasha suka daina kai hare-hare masu muni a kan Kiev, babban birnin kasar, a watan Maris. Gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul a jiya Juma'a ta ce jihar tana ƙara azama a ƙoƙarin yaƙi da cutar shan inna, a yanda aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma dake birnin New York. Jami'an kiwon lafiya sun so mu binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a Amurka a cikin kusan shekaru 10 a watan Yuli a cikin gundumar Rockland wadda ke arewacin birnin. Cutar ta baya-bayan nan da aka gano tana cikin samfurin ruwan da aka debo a watan da ya gabata a gundumar Nassau a gabashin birnin. Jami'an kiwon lafiya sun ce an danganta samfurin da cutar ta shan inna da aka gano daga Rockland, aka kuma samar da ƙarin shedar yaduwar cutar zuwa wasu al'ummomi. A can baya an sami gano cutar ta shan inna a magudanar ruwa a birnin New York da wasu gundumomi uku dake arewacin ta, wato Rockland da Orange da kuma Sullivan. Gwamnatin hukumar ta ayyana dokar ta baci da ta baiwa ma'aikatan ceton gaggawa da gungunzumomi da kuma masana magunguna damar bada rigakafin cutar shan inna, kana kuma ta baiwa likitoci damar bada umarnin yin rigakafin.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar jamhuriyar Nijar. Jami'an tsaron jihar Difa sun yi nasarar murƙushe wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram tare da cafke wasu a yayin da suke ƙoƙarin ɓoye wasu mutane da suka sace da nufin karɓar kuɗin fansa. Daga Difa, wakilinmu Abubakar Isa na ɗauke da ƙarin bayani.
Satar mutane domin neman kuɗin fansa wata matsala ce da ke ƙoƙarin samun gindin zama a jihar Difa, inda mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yawaita awon gaba da mutane a sassa daban-daban na jihar. Lura da wannan al'amari yasa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar, General Salisu Mudi, ya kawo ziyara domin ƙarawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa ta yadda za su farka daga bacci domin tunkarar wannan bakon al'amari. Tuni wannan mataki ya fara tasiri kamar yadda ajiya jami'an tsaro suka yi nasarar murƙushe 'yan Boko Haram biyu da cafke guda biyu kuma suka kuftar da mutanen da aka sace. Al'ummar jihar Difa ta bayyana farin cikinta akan wannan yunkuri.
Gaskiya jami'an tsaro mun kaga a yanzu sun nuna mana tabbaci suna kishin jihanmu, tunda kaga ko yau sun yi fafita sun je sun kwato mana al'ummar mu. Kaga wanda ya kwato mana ka ai shine zaka jinjina mai. To mu yanzu abin da muke so shigan kwasa ya muna mu ya ƙara daukar matasa namu na jihanmu mu a ƙara zuba su da tsaro inganta muna jinjina musu.
Gaskiya mun ji dadi sosai a yau game da integrity da suka yi kokari da suka yi a tumur. Abun da muke jira ne a kullum mu ji in ka duba da zaka ji an ce karfe 9 na dare, karfe 10 na dare an zo an shiga gari an dauki mutane an tai kuma shiru ba labari. Amma yau daga kincayen din ne har suka je tumur suka yi abin da ya kamata su yi har suka kamo saura suka amso wa'inda aka dauka. Gaskiya waɗannan FDS sojoji da suka wannan aikin muna jinjina musu sosai kuma muna so sauran ma su tashi su yi kokari irin yadda waɗannan suka yi. In ana yin haka nan din muna ganin kwanciyar hankali za mu same shi cikin kwanakin nan.
Wannan al'amari ya biyo bayan wasu sabbin dubaru da jami'an tsaro suka buƙaci al'umma su yi amfani da su a duk lokacin sace mutane. Na ganin an yi ihu hakan ya kuftar da wasu a garin Gingimi, inda dadadare 'yan Boko Haram sun yi kurin ɗaukar mutane ihu mata da yara ya sa jami'an tsaro suka kawo ɗauki. To sai dai wasu masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na ganin ya kamata hukumomi su ƙara saurara matakai don kare al'umma. Abubakar Isufu mai nazari ne akan al'amuran yau da kullum.
To madalla dangance da kokarin da jami'an tsaro suke yi a cikin jihar Murtala Difa, sai dai abinda muke bukata anan hukumomi na ƙasa da na jiha gaba daya suna ƙarfafa musu gwiwa na dabarun yaki da kuma kayan yaki. Kaga a jiya jami'an tsaro sun yi kubutar da wa'ansu wanda aka kama a shekaran jiya, inda aka waye ma 'yan garin kai su dinga yin ihu. Kaga wannan yunkurin ya kawo wani sauyi. Ayan ta'ada da suka shigo za su yi garkuwa da wa'ansu matasa maza da mata suka yi ihu, jami'an tsaro suka zo suka kawo nasu agashi inda suka ta halbe-halbe har wa'annan mutane suka samu kubuta ga wa'annan 'yan ta'addu. Kaga wannan ya kawo sauyi a cikin tafiyar tsaro a cikin jihar Murtala Difa.
Daga nasu wajen hukumomin jihar Difa sun ce wannan aika-aika na da nasaba da rashin aiki a wajen matasa. Arimin Mustapha shine mataimakin shugaban majalisar jihar Difa.
Wa'annan yara ne samari wa'anda basu da abin yi kuma sai suka maida wannan abun kamar sana'a, suke kame-kamen mutane su ɗauke su je su aje su karbi kuɗi su yi kaza. To wa'annan samarin da suke cikin wannan sun mai da wannan abin kaman sana'a shi ko insha Allah yau da gobe kariya zai
Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Niger
Agaida Abubakar Isa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga martala da cigaban labaran duniya
Ma'aikatan shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zabi daya wanda zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida ayarin masana shari'a daga bangarorin biyu sun bada sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya Juma'a ƙwararre na musamman dai shine lauya mai zaman kansa da kotu za ta nada domin nazarin takardun bayanai na shari'u masu muhimmanci a lokacin binciken gidan Trump na Mar-a-Lago dake Florida a wata Agusta jami'an FBI sun dauki takardun bayanai da wasu kayayyaki kusan 13 daga cikin takardun bayanan akwai fiye da 100 da aka ayyana a zaman na sirri alƙalin yanki na Amurka Eileen Cannon ya bada umarnin nada ƙwararre na musamman a ranar Litinin inda ya amsa buƙatar lauyoyin Trump alƙalin ya kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duba takardun na bayanan sirri yayin da aka yi nazari mai zaman kansa to amma kuma yace jami'an binciken Amurka za su iya ci gaba da amfani da bayanan takardun da aka kwace domin kiyasin tsaron ƙasa kotun kolin India jiya Juma'a ta bada umarnin bada bailin Siddiq Kapan wani dan jarida da aka daure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23 saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar Dalit da aka yi zargin wasu mutane ƴan Hindu sun yi mata fyaɗe a jihar Uttar Pradesh dake arewacin kasar bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu gwamnatin jihar ta gaggauta kona gawarta lamarin da ya tada hargitsi a fadin kasar yayin da Kapan wani dan jarida musulmi dake zaune a New Delhi yake kan hanyar sa ta zuwa garin Hathras inda ake zargin an yi taɗin a watan Oktoban shekara ta 2020 an kama shi kuma aka tuhume shi a karkashin dokar ayyukan da suka saba doka ta shekarar 1967 wata doka mai tsauri ta yaki da ta'addanci a cikin takardar tuhumar yan sanda sun ce Kapan yana bada rahotanni ne kawai domin tunzura musulmai wadda boyayyar akida ce ta sananniyar kungiyar adawa ta siyasa ta musulmai yan sanda sun kara da cewa kungiyar na da hannu a ayyukan da suka danganci ta'addanci kuma Kapan yana cikin kungiyar wasu cibiyoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ƴan jarida sun yi Allah wadda ya da kama Kapan kada kuma suka nemi a sake shi ba tare da jinkiri ba
a gaida murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan Najeriya muka nufa inda rundunar sojan kasar ta operation haɗin kai ta ce ta gano ƙarin wasu ɗalibai guda uku ɗan makarantar nan na garin Chibok da aka sace tun shekaru 8 da suka gabata daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daude biyu
Rundunar ta ce cikin wannan shekara kadai ta samu nasarar gano wannan ƴaƴan makaranta na garin Chibok guda 9 wanda a baya aka samu guda 7 yanzu kuma aka samu ƙarin guda 3 rundunar ta ce kuma idan Allah ya yarda za ta yi kokarin ganin cewa ta kwato sauran ƴan matan Chibok da aka yi garkuwa da su haɗa da sauran jama'a kamar yadda take a yanzu Major General Christopher Musa shine ke ta komanda na operation haɗin kai dake nan shiyar arewa maso gabacin Najeriya wanda ya kuma ƙarin haske game da waɗannan ƴan mata guda 3 da aka gano ga dai abin da ke cewa
wannan shekara Allah ya taimake mu samu su guda 9 mun riga mun gungu guda 6 to wannan uku din sun su kara suka ya zama guda 9 ran 30 ga August wannan shekara aka samu wata falamata lawal da danta daya daga Bama daga tana cikin daya daga cikin yan Chibok da aka dauke su lokacin ran daya ga a September kuma aka samu wata Asabe Ali ita ma tana da yaro daya ran biyu kuma September aka samu wata Jinkai Yama ita tana da yara guda uku
shi ma kaza al'obinna wanda ake kira intelligence coordinator ya yi karin haske game da samun waɗannan mata kamar haka
when did that happen so that this is what you're saying 2014 that same
yace a lokacin da wannan ya faru waɗannan dalibai matan Chibok an kwashi 276 a shekarar 2014 guda 57 sun gudu kuma idan kuna iya tunawa an saki guda 107 a shekarar 2018 kuma an gano guda 2 a shekarar 2019 a wannan shekarar kuma mun samu guda 7 har yanzu muna 98 da bamu samu kubutar da su ba kuma muna fatan mu samu gano su don waɗannan yan mata a taiwar Colonel Obinna kuma yan matan da suka samu fitowa daga dajin sabbi san ke cewa
yace musu zan ka sai in gaishe da kawata na samu hanya na kuma da ni na ya kamun ni na so na hawo akan kwalsan na sami ni na so kudin sai suka tambaye ni ke da baina kin da sai na ce da baje shi na ne na fita sai suka ce ke rero ne gare ni ce ni yarci sai suka ce min ki zo na nan sai na zo na kusa da su
kina so ki kuma makaranta ya kuke so ki karatu
eh ina so yin karatu
a kudin da cewa kin samu wannan aya haka zaki ya karatu
in da zai yi zai
ana yin kuda no
kuda da ni yanzu a kudin
ko kuda da ni kuma kuda no kika haifu
biyu
kuda biyu dan bai na yake
babu ya rasu
ko ya kuma shi
sai ma ci gaba eh yara na guda biyu ne ɗaya din kuma na bar shi a gurin mutanen su
sun san zaki fito ne
a'a ba su sani ba
to ya kai shiga fito
asubani kawai shi ma bai da sani na tashi na fita da faris nake na tashi na fita na zo ba ma
kika mika jin ki masu zuwa kuwa
eh
shine daga can suka kawo ki nan
daga can kuma sai suka doko ni suka kawo ni a nan
eh danki guda ɗaya ne kika zo shi ko wannan shi na
kwanan shi 15
wasu ƴan mata uku kenan da suka fito daga dajin Sambisa da kuma rundunar sojan Najeriya ta mika su ga manema labarai Haruna Dauda Biyu Maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Niger inda a karan farko a tsahon shekaru akalla 5 ƴan hamayya sun halarci taron majalisar CNDP mai alhakin tattauna rigingimin siyasar kasar sai dai sun gargadi bangarorin siyasa akan maganar daraja juna dan ganin an samu cikakkiyar fahimta da za ta bada damar warware kowace irin kikikaka a tsakanin su wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Mani Barma ya aika mana karin bayani
matsalolin tsaro da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan Niger mazauna ƙetare a majalisar dokoki su ne batutuwan da taron na majalisar sasanta rigingimin siyasa ya tantauna a kansu a yayin zaman da shugaban majalisar ta CNDP Prime Minister Ahmadu Muhammadu ya kira a yammacin jiya Juma'a 9 ga watan Satumba. Dalili kenan jam'iyyun adawa suka halarci wannan haduwa a matsayin wani matakin kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ta yi sanadin janye hannuwansu daga dukkan ayyukan majalisar ta CNDP yau shekaru sama da 5. Maga takardar jam'iyyar Model Lumana Muhammad Sani Malan shine kakakin jam'iyyun ƙawancen adawa na Cape Verde.
Le conflit, le querelle et le rapport polarisé entre partis politiques.
Yace rikici a tsakanin jam'iyyun siyasa da dukkan wani tafin saka a tsakanin bangarorin siyasa abubuwa ne da ke iya dabaibaye ci gaban ƙasa. A samu yanayin yarda a tsakanin jam'iyyun siyasa da hanyar sasantawa ko mankarancin su mataki ne da ka iya kawo zaman lafiya da ci gaba mai dorewa. Hanya ce da kowace al'umma ke amfani da ita ba ma kamar mu a wannan ƙasa ba inda muke fama da munanan abubuwa.
Devoir la classe politique réunie dans son ensemble.
A cewar shugaban majalisar ta CNDP samar da yanayin fahimta a tsakanin rukunonin al'ummar Niger wani abu ne da yake rubuce a tsarin manufofin da shugaba Muhammad Bazoum ya gabatarwa ƴan ƙasa a yayin yakin neman zaɓe. Haka kuma yana nata wannan alƙawari a jawabinsa na rantsuwar ɗare kujerar shugabancin ƙasa. Haka kuma ya sha alwashin ɗaukan matakan farfaɗo da hanyoyin sulhunta ɓangarorin siyasa.
Il l'a exprimé dans le programme de renaissance acte 3.
Sai dai duk da yake ƴan adawar sun koma kan kujerun da suka kauracewa sun buƙaci ɓangarorin siyasa su daraja juna domin samun kyakkyawar fahimta. Yace a yi hatsara sulhu baya yiwuwa sai idan ana mutunta juna. Yanayin sulhu abu ne da ya danganta daga matsayin kowanne daga cikin mutanen da aka tattara a kan teburi. A jajibirin wannan taro an gana a tsakanin Prime Minister Ahmadu Muhammadu da jagoran 'yan adawa Tahiru Shedu wata ɗaya kenan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Karan farko kenan da irin haka ke faruwa a tsawon shekaru sama da goma a sakamakon tsamin dangantakar da aka yi fama da ita a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki na wancan lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba batun yawan hatsarin ababen hawa da ake samu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin wannan lokacin. Mutane da dama ne suka bayyana damuwa ga wannan batun, lamarin da ya kai hukumar kiyaye hatsari ta kasa ta Road Safety ta tashi haikali domin dakile yawan hatsarin ababen hawan. Wakiliyar sashen Hausa a birnin Abuja Halima Abdulra'uf ta yi tattaki zuwa shelfatan hukumar ta Road Safety, inda ta yi kicibis da Malam Muhammad Kabir Abubakar, jami'i a sashen wayar da jama'a na hukumar Road Safety a Abuja, inda ta fara masa tambaya wani irin matakai ne suke dauka na dakile wannan lamarin.
Kamar yadda kika tambaya ko kika nemi ki san wani irin matakai hukumar kiyaye hadara ta kasa take dauka wajen dakile yawan hatsarurruka da suke faruwa musamman a birnin tarayya Abuja da kewaye. Matakai da dama. Na farko dai, kamar hatsarurrukan nan suna faruwa yawanci a bisa binciken mu, suna faruwa yawanci daga daren Juma'a, Asabar, Lahadi ko kuma idan an yi ruwa da yawa. Waɗanda suke faruwa a weekend din waɗannan suna da alaka da shaye-shayen abubuwan maye, musamman waɗanda suke zuwa clubs da parties da ake yi da ranar Juma'a da ranakun Asabar da ranar Lahadi. Zaki ga cewa daga Litinin zuwa Juma'a ko daga Litinin zuwa Alhamis abin yakan yi sauki, amma waɗannan lokuta da daddare, musamman da daddare, zaki ga lokacin su ne ake samun waɗannan hatsarurruka. Hukumar kiyaye hadara ta ƙasa haɗin gwiwa da hukumomi irin su hukumar 'yan sanda da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa suna aiki hannu da kafaɗa ko kafaɗa da kafaɗa wajen tabbatar da cewa an samu sauki ko kuma raguwar wannan ta'ada ta shan miyagun ƙwayoyi ko kuma shan abubuwa masu maye yayin da ake tukin ababen hawa. Yawanci jami'anmu da suke sintiri suna tafiya da abin da ake kira alkalizers ko breathalyzers, waɗanda wasu na'urori ne 'yan ƙanana masu sauƙin amfani waɗanda ake amfani da su. Idan an yi zargin mutum yana tuki cikin maye, za a ba shi wannan ya busa, kuma idan ya busa aka tabbatar da cewa yana tuki cikin maye nan, akwai matakai masu tsauri da ake ɗauka a kansu. Na farko dai ba zai ci gaba da tukin mota ba, sannan na biyu za a yi masa tara, zai kuma iya gurfana gaban kuliya da dai sauran makamantansu. Sannan akwai wayar da kai da hukumar kiyaye hadara ta kasa take haɗin gwiwa da ƙungiyoyin direbobi na kasa, wanda zaki ga yawanci inda ake lodin motoci ko kuma musamman tashoshin mota waɗanda suke da lasisi, waɗanda gwamnati ta san da zamansu, zaki ga cewa ƙungiyoyin direbobin nan mun ja hankalinsu, kuma sun ba mu haɗin kai matuƙa wajen tabbatar da cewa sun hana sai da barasa da danginta a guraren da ake lodi ko kuma tashoshin lodin fasinjoji daga guri zuwa guri. Sannan abu na ƙarshe ko kuma abubuwan da muke wajen tabbatar da cewa mun tabbatar da dakile waɗannan shaye-shaye ko kuma haɗarurruka, akwai wayar da kan jama'a, akwai sintiri, wanda idan ba birnin tarayya Abuja da sauran manyan birane ba, za ku ga cewa jami'anmu sukan tashi aiki ne daga misalin ƙarfe 6 na yamma, amma a birnin tarayya Abuja akwai motocin sintiri da suke kaiwa har ƙarfe 10 na dare. Sannan akwai jami'anmu kuma da suke yawo a cikin fararen kaya domin bada rahoto akan irin waɗannan abubuwa. Sannan da dai irin waɗannan matakai na wayar da kan jama'a, kiraye-kiraye, hukunci da dai sauransu da sauran.
Halima ta yi wa bakon namu ƙarin tambaya domin yin ko gaskiya ne yawan gudu na cikin dalilan da ke haddasa hatsarin a birnin Abuja, sai ya ce
wannan hakika haka yake. Gudu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa a samu hatsarurruka ko ina ba wai a birnin tarayya Abuja da kewaye ba, domin manya-manyan abubuwan da suke janyo hatsarurruka an kasa su gida uku. Akwai abin da ake kira human factor, akwai mechanical factor, sannan akwai environmental factor. Human factor din nan wato abubuwa da suke da alaka da ɗabi'a da halayya ta ɗan adam. Kin ga gudu alaka ɗabi'a ce ta ɗan adam, ɗabi'a ce ta direba. Mota in ka ce mata ta yi gudu za ta yi gudu, in ka taka ta yi gudu za ta yi gudu. Dole kuma yayin da ake gudun nan akwai abubuwa da dama, kamar cikin birnin tarayya Abuja da kewaye akwai junctions, ma'ana mahaɗa, akwai kononi, akwai interchanges, ma'ana gadojin saman nan da dai sauransu, waɗanda duka za su iya mutum ya shige su ba a yadda ya kamata ya shige su ba, zai iya janyowa a samar da a haifar da mummunan hatsari. Dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadara ta kasa take dauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta kasa, a kwanakin baya hukumar ke hadara ta kasa ta karkashin shirinta da ake cewa DSSP, ma'ana Driving School Standardization Program,
sai ga Malam Kabiru gashi ka dauko bayani, amma kuma lokaci yayi hali, a don haka za mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Muhammad Kabiru Abubakar, jami'in sashen wayar da jama'a a shirin kwatar hukumar Road Safety a Abuja, da wakiliyar mu Halima Abdurra'uf da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin rayin da masu saurari kan turo mana ta email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarkun madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yake salam biyo Hausa, zan yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah wajen gudanar da kasuwancinsu, su daina tsawwalawa al'umma, su daina ɓoye kayan masarufi don yin ƙaranci kafin su fito suna saidawa al'umma da tsada. Yanzu a inda nake shinkafa 'yar gida mudu naira 850 haba jama'a talaka ina zai saka kanshi ne. To fata na gari Lamiri, muna fatan rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP, muna fatan Allah ya daidaita su, duk da mu 'yan jam'iyyar APC ne. Da ƙarshe muna fatan a zaben 2023 Allah ya ba mu shugaba na gari. Sako daga Kawu Miruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon Yariman Wells a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Yariman Charles ya kasance sabon sarki biyo bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kuma kira shi da Sarki Charles na uku. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a, a yayin da kantoma riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kyiv din ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karɓe iko matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, a shirinmu na dare, wato tare da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na wanda ya tiya ni gabatar da shirin, da Salama na Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC.